بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافير أسبر بقي جوتن جماد الأولى shekara ta 1446 bayan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 9 ga watan 11 shekarar miladiya 2024 wannan shine kasad na 78 cikin jerengiyar kasusuwan karatun littafin as-sunna wallafar al-imam Abu Bakar ibn Abi Asim rahmatullahi alaihi ibn Abi Asim ya rasu a hijira na shekara 200 ne da shekara 87 wannan littafi nashi yana ɗaya daga cikin littafai wanda suke abin dogara a wajen ahlus sunna wal jama'a game da fahimtar aqida da manhaji da tauhidi irin na tafarkin salaf. Allah ya saka masa alkhairi. Idan ba manta ba mun shiga babukan da ke da alaka da manhajin ahlus sunna game da mu'amala da shugabanni da masu mulki da masarauta wajen umarni da da'a da umarni da haƙuri da umarni da biyayya da makamantansu. Za mu tashi a lambar tarjama ta 1178 inda malam yace haddasa wa haddasana ibnu aufin qala haddasana abu salihin an muawiyah ibn salihin an damra ibn habibin an abdurrahman ibn amrin an al-irbad ibn sariya an an-nabi sallallahu alaihi wa alihi sallam idan muka lura dama ya kawo mana hadisin al-irbad ibn sariya wanda dama ya fade shi a can farkon littafin a can farko sosai cikin mujalladi na farko to dai bai maimaita shi kamar yadda ya saba a wannan littafi in ya maimaita in ya kawo hadisi wanda yake yana so ya nuna girman sha'anin hadisin a babin to ya dinga kawo hanyoyi mabambanta kiyar to tunda ya ambata mana hadisin a lamba ta 1071 shine yake ta kawo hanyoyi mabambanta da suke ƙara ƙarfin hadisin wannan hanya da ya kawo daga dai ainihin wato ibnu aufin wato Muhammad ibn Abdullah ibn Auf zuwa ga Abu Salih. Abu Salih shine katibul layth kenan. Shine Abdullah ibn Zakwan al-Bahili Abu Abdullah wanda mashahurin malami ne cikin masu riwaya an yi magana da yawa a baya a kansa. Shi kuma yace daga Muawiya ibn Salih. Muawiya ibn Salih ibn Hudair al-Himsi wanda ya da hadisi a cikin kutubus sitta in banda Bukhari wato Muslim da arba'a ke. An damra ibn habib an abdurrahman ibn amrin an al-irbadi ibn sariya zuwa daga irbad ibn sariya duka dai daga abdurrahman ibn amrin zuwa ga irbad ibn sariya kamar waccan hanya da ta gabaci ta sama da wannan kenan wannan riwaya ta tabbata ita ma kamar sauran sai dai anan an sami wani igtirabi shine riwayan nan mala ya ambace ta a can baya ita ma inka kuma lamba hadisi na 33 an ambace ta amma a can ya an so ta ne daga Abu Mas'udin shine Ahmad ibn al-Furat ad-Dabbi wanda kuma shine abin da yake daidai anan kuma yace Ibn Aufin wallahu a'lam wa haddathana Yaqub ibn Humayr ibn Kasir kenan qala haddathana ibn Abi Hazim shine Abdul Aziz ibn Abi Hazim an Yazid ibn Abdullah ibn al-Had an Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi kenan an Khalid ibn Ma'adan an al-Irbadi kaga wata hanya kuma daga Khalid ibn Ma'adan waccan daga Abdurrahman dan Amru ga wata kuma can daga Isma'il daga al-Musahir ibn Habib ana baya kuma mun ji hanya daga Jubair ibn Nufair da kuma hanya daga Hujr ibn Hujr dukan su daga wane ne duka daga al-Irbad ibn Sariya ina fata muna ganewa malam ya sake cewa wa haddathana Muhammad ibn Aufin qala haddathana Muhammad ibn Isma'il Muhammad ibn Isma'il ibn Ayyash an abihi daga baban shi Isma'il dan Ayyash an damdam daga damdam ibn Zur'a damdam yana da hadisi a cikin Abu Dawud da muqaddima ta ibn Majah damdam ibn Zur'a ibn Thubil Thubil al-Himsi shi kuma daga Shuraih ibn Ubayd Shuraih ibn Ubayd shi kuma yace daga Utba ibnu abdin utbatu ibnu abdi ne sulami kenan abul walidi wanda sahabi ne utbatu ibnu ibnu abdin sahabi ne eh sahabi ne hadisin shi na cikin abu dauda da ibnu majah yake cewa bai'atu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama khamsan fi ta'ati nayi wa annabi sallallahu alaihi wasallama mubai'a kafa biyar ayi mubai'a wata rana a sake yi hasu biyar duka ka'idar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine adda'atu da'a ga shugabanni wasnataini fil mawadda na mushi kuma mubai'a kafa biyu akan kaunar Allah da kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kaunar bayin Allah na gari wannan hadisi sahihi ne eh sahihi ne a duk da yake Ash-Sheikh Al-Albani ya yi magana cewa yana tsoron kar ya zama akwai wani matsala a cikin akwai inqida'i duk da yake Isma'ilu Muhammad ibn Isma'il ibn Ayyash yana da rauni ta fuskar riwaya amma dai hadisin yana da mutaba'atu da malamai suke ganin cewa abun a karba ne wa haddathana Muhammad ibn Auf qala haddathana Muhammad ibn Isma'il irin wancan isnadin ne an abihi an damdam ibn zur'a an shurayh ibn ubayd an abi malik al-ash'ari to kaga nan sai aka samu bambancin sahabi abu malik al-ash'ari kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace man lam yushrik billahi shay'an ba'da id amana duk wanda yayi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah madaukakin sarki ko bai sake yin shirka ba wa aqama as-salata al-maktubata ya tsaida sallah wanda Allah ya wajabta masa wa adda az-zakata al-mafrudata ya bada zakkar da Allah ya farlanta masa wa sama ramadan ya azumin ramadan wa sami'a wa ata'a ya zama mai saurara wa shugabanni da musu da'a famata ala zalika ya mutu akan wannan tafarki wajabat lahu aljanna wannan aljanna ta tabbata gare shi yace wannan aljanna ta tabbata a gare shi insha Allah wannan hadisi ne wanda yake shima isnadin sa akwai Isma'il ibn Ayyash wanda yake yana da dan rauni malamai suna tababa game da ingancin hadisin sa asalin hadisin yana cikin musnad yana cikin mu'jam at-tabarani al-kabir wa haddathana Muhammad ibn Auf qala haddathana Abu Taqi Abdul Hamid ibn Ibrahim qala haddathana Abdullah ibn Salim haddathana Az-Zabidi haddathana al-Fudail ibn Fadala أن حبيب بن عبيد حدثهم أن المقدام حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دغ محمد بن عوف دغ أبو تقي شيني عبد الحميد ابن إبراهيم الحضرمي الإمام مسلم كدي كيفتد حديثن سا اчкин عفوا الإمام النسائي كدي شي كوم يتي دغ عبد الله بن سالم شي كوم دغ الزبيدي الزبيدي شيني محمد ابن الوليد الزبيدي shi kuma daga malam al-Fudail ibn Fadala Fudail ibn Fadala al-Hawzani kenan ash-Shami shi kuma daga Habib ibn Ubayd din can da muka ji Habib yace daga al-Miqdam Miqdam ibn Ma'adi Karim kenan wala Miqdam yace sahabi ne yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an hadathu mu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala yace musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ati'u umara'ku ku yi wa shugabanninku biyayya mahma kana koya ya biyayya take fa inna umurakum bi shay fa in amarukum bi shay'in mimma lam atikum bihi fa huwa alayhi idan suka umurce ku da wani abu wanda ni ba haka nace ayi ba jin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to zulubin yana kansu wa antum minhu burra ku kuma kun barranta ba ku da laifi wa in amarukum bi shay'in mimma jitukum bihi idan suka umurce ku da abin da ni nace ayi fa innahum yu'jaruna alayhi za su samu lada wa tu'jaruna alayhi kuma za ku samu lada zalikum bi annakum idza laqitum rabbakum qultum saboda in kun gamu da ubangiji za ku ce masa rabbana ya ubangijinmu la zulma kai hukunci cewa babu zalunci ya ubangiji fa yaqulu la zul ubangiji ce kwarai kuwa haka ne hukunci la zulma liyau fa yaquluna sai su ce rabbana ya ubangiji arsalta ilayna rasulan fa'ata'anahu rusulan ka arka mana da manzanni mun musu da'a wastakhlafta alaina khulafa'a fa'ata'anahu kuma ka sanya mana halifofi bayan manzannin kuma mun musu da'a wa amarta alaina umara'a kuma ka sa mana wasu shugabanni bayan halifofi fa'ata'anahu kuma mun musu biyayya fa yaqulu sai Allah ya ce sadaqatum huwa alaihim kun yi gaskiya kurakuran da aka samu ya karkace wanda aka samu a zaman da waɗannan shugabanni to zunubin yana kansu ku ba ruwan ku kuma biya wa antum minhu burra ko buraa a wannan lafazin buraa ku kun barranta daga abin da suka yi saboda sai talakawa duk sai su tsira shugabannin kuma sai a rike su da laifuffukan da suka aikata da wanda suka talakawa suka aikata shi shugaban da ya bari aka yi barna a kasarsa ya bari aka halasta haram yayi zalunci yayi babakere yayi sama da fadi yayi san kai to duk wannan laifuffukan da suka faru suna kan shi talakawa fa wannan magana kawai za a yi da su a ce ku wuce ku talakawan ba ku da matsala ta wannan fuskar wannan hadisi ne sahihi duka mazajin shi mazaji ne da suke mazaji ne thiqat amuntattu in banda Abdul Hamid ibn Ibrahima wanda shi ma saduq ne eh kamar yadda malamai suke fara asalin hadisi yana cikin littafin Mu'jamut Tabarani al-Kabir to kuma littafin shi dayan shine Musnad ash-Shamiyyi haka nan kuma al-Haythami a cikin Majmu'uz Zawaid ya tabbatar da cewa hadisi ne wanda yake mai inganci saboda haka kun ji wannan jama'a wa haddathana Abu Sa'id Duhay qala haddathana al-Walid ibn Muslim qala haddathana Sa'id ibn Abdul Aziz عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي مسلم الخولاني حدثنا الحبيب الأمين عوف بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حديثي دقى دحيم قال دحيم سننشي عبد الرحيم ابن إبراهيم ما لمين أصلا معنى دحيم دقى تسجيل نرد حمان كما يدى مكان بطا أبايا وانا معنىش كما أتي حسبيبي ما لمين سنشي يكسنشي بايا سنوانا سنة أما دي هكذا أهقرا أيتقيا مسلم daga al-Walid ibn Muslim ash-Shami daga Sa'id ibn Abdul Aziz malam Sa'id yace daga Rabi'atu dan Yazid malam Rabi'a shi kuma daga Abu Idrisa al-Khawlani shine A'idullah ibn Abdullah ibn Amr malami ne cikin atba'a tabi'ai ya rasu shekara 80 bayan hijira shi ma daga tabi'i dan uwansa shine Abu Muslim al-Khawlani shi kuma sunan shi Abdullah ibn Fubin shi ma ko ibnu afwab muhadrami ne shi wannan ya baro garin su ya taho daga kasar sham zai zo madina ya samu darajar sahabbantaka akan hanya ya samu labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu saboda sai karaso madina ya zauna cikin sahabbai yana da riwaya daga sahabbai sama da 100 saboda ya same su jingim anan madina a lokacin Muslim kenan al-Khawlani ya rasu shekara 62 zamanin Muawiya ƙarshen halifancin Muawiya dan Abu Sufyan radiyallahu anhu to shine yace haddathana al-Habib al-Amin masoyinmu amintacce a gare mu Auf ibn Malik Auf ibn Malik ibn Abi Auf al-Ghatafani al-Ashja'i sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace shine zanta mana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yace ta'budunallaha wala tushrikuna bihi shay'a ku bautatawa Allah kar ku yi masa shirka da komai wassalawatul khams sannan ku sallaci salloli biyar wa an tasma'u wa tuti'u wannan shine wasiyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi musu yace kuma sannan ku zama masu saurarawa ga jagorori da shugabanni da kuma yi musu da'a da biyayya wannan ma hadisi ne sahihi wanda ba shi da matsala in banda kasancewa Abdul Aziz Sa'id ibn Abdul Aziz ibn Abi Maryam yana da ikhtilati karshen rayuwarsa amma hadisin yana da shahidi wanda zai karfafe shi mun ji wani a baya zamu ji wani a gaba insha Allah wa haddathana Muhammad ibn Aufin qala haddathana Abdul Hamid ibn Ibrahima qala haddathana Abdullah ibn Salim an Umar ibn Yazid an-Nasri an Fumail al-Ash'ari wannan Fumail al-Ash'ari sunan shi Ubaidullah malami ne wanda yana da wani dan rauni majhuli ne ba a san shi ba wa kana sahiba Abi Darda dalibin Abu Darda'i anna Abu Darda'i yace sayyidina Abu Darda'i yace qama fina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mukhbiran fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙe yana mana wa'azi da nasiha sai yace innal jannata la tahillu li'asi lalle ita aljanna ba ta halasta ga wanda yake sabawa shugabanni shine ma'anar li'asin ana innahu man laqi Allah azza wa jalla wa huwa nakithun bi'ifata ko bai'atahu ko wanda ya gamu da Allah alhalin ya warware bai'arsa wato alƙawarin sa da chaffarsa ga shugabanni laqiyahu wa huwa ajzam zai gamu da Allah da kutartaccen hannu. Wa man kharaja min at-ta'ati shibran, wanda duk ya tawaye daga da'a ko da da'a ne guda, muta'ammidan da gangan, faqad khala'a rabqata al-islam, ya cire igiyar musulunci daga wuyansa. Min unuki, wa man asbaha laysa alayhi amiru jama'ati, wanda ya waye gari baya karkashin shugabancin wani jagora. Wala ami wala li amiri jama'atin alayhi ba'a, wanda ya waye gari bai yi ma wani shugaba biyayya kwata kwata. Ba asahu Allahu yawmal qiyamati maitatuhu maitatan jahiliya, Allah ya tashi shi ranar kiyama cewa mutuwar da yayi mutuwa ce irin ta zamanin maguzanci, ta zaman ƴan marina, zaran zaman karajibi. Walwa'ul ghadiri inda istihi yawmal qiyama, duk wani maha'inci da ya haici shugabansa, shi kuma za a kama mai tuta a jikin duwawunsa, jikin dubarar sa ranar alkiyama. Wannan isnadi yana da rauni saboda Fumail Ubaydillah al-Ash'ari da muka ji an ambata, da kuma Umar ibn Yazida an-Nasri, malamin sun yi magana akan cewa kana yuqallibu al-asanida wa yursilu wa yarfa'u al-marasi. Duk da yake Ibn Hibana ya ambace shi a cikin al-Thiqat, ya kuma ambace cewa wasu malamai kamar Duhaim da Abu Zar'a sun wasaka shi. Wallahu ta'ala alam. Hadisin yana cikin Musnad al-Shamiyyin da Mujam al-Tabarani, dukkanin su guda biyu na al-Imam Abu al-Qasim al-Tabarani. Wallahu alam. Wa haddathana Ahmad ibn Khuzaimata qala haddathana Ishaq ibn Idrisa qala haddathana Bakkar ibn Abdullah ibn Akhi Musa ibn Ubaida haddathani ammi Musa ibn Ubaida an Iyas ibn Salama an abihi Salama ibn Aqwa an Abi Zarr qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isma wa ati wa in sallaita wara aswad. Wannan isnadi ta hanyar Ahmad ibn Khuzaimata al-Barudi kenan, daga Ishaq ibn Idris. Ishaq ibn Idris wannan mutumi ne mai rauni kwarai, malama hadisi ma suna cewa makaryaci ne, saboda haka wannan isnadi ne wanda yake maudu'i. Daga Bakkar ibn Abdullah dan wanda yake wato dan uwan Musa ibn Ubaida, shine yake riwaya daga babban nasa dan uwan mahaifinsa shi malam Musa din. Shi kuma daga Iyas ibn Salama ibn al-Aqwa, wannan dan gidan sahabi ne Salama dan Aqwa, daga babansa Salama kuma daga Sayyidina Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu. Sayyidina Abu Dharr yake cewa Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa, isma ka zama mai saurarawa ga shugabanni, wa ati ka zama mai da'a, wa in sallaita wara'a aswada, koda ku zakai sallah ne wato zakai zama na baya, jagoranka bakin fata. Suka ambaci bakin fata Larabawa, saboda a gumba Larabe tun a wancan zamani na jahiliya bakakin fata ba komai bane illa bayi da masu aikin ƙarfi da aikin wahala, ba a ganin su a cikin ashrafun nas, ba a ganin su a cikin asiyat. Isa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake musu ta'abiri da irin wannan abin da ke cikin tunaninsu, wato a nuna maka, a faɗa maka da abin da an san ka a tunaninka, kana ganin kafi ƙarfin shi koda wannan ne. Kamar yadda misali Bahaushe in ya so sai cewa na kawai dala wani babawa ko bagwari, idan yake gwarawa suna jin takeicin ana faɗin wannan zancen, amma kwatance ne a yadda Bahaushe yake kalla. Wani Bahaushe ma bai san me ma'anar bagwari ba, ko shi ya ɗauka duk wanda bai da fasaha ko shi ne bagwari. Wani Bahaushe bai sa ko ta kabila mai suna gwari ko bagi, kamar da suka so a kira su bago, amma dai shi a gunshi kawai tambarin rashin fasaha da rashin gane zance da rashin azanci, ko a ce mutum bagwari. To haka a gumba Larabe ramzi na kaskanci shine a ce aswad, bakin fata. Amma musulunci ya hana wannan, ya zo da hani, ya tabbatar da cewa yana daga cikin laifuffuka kaba'ira, shine tamizi, unsuriya, wato abin nan kabilanci da bambance mutane gwargwadon kalar fatarsu. Wannan isarin yana da rauni kamar yadda muka fara, saboda Ishaq dan Idris wanda ya kasance mai kera hadisi ne, dan bugun hadisin jamu ne. Amma hadisin yana da ma'ana ingantacciya, kamar yadda yake cikin Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal ta hanyar Ismail dan Ayyash, har ka tafi zuwa ga Abu Zarr, wanda Abdullahi Abdurrahman dan Ghanmin ya rawaito daga gare shi cewa Abu Zarr yake cewa, na kasance ina hidima ga Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a masallacinsa, idan na gama aikin da ya sa ni sai in samu riyun kwanta, domin yana cikin halin sufa, bai da wata gata ko wani wadata. Yace wata rana sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dena kwanci, sai dan shurin da kafarsa haka, yace tashi zauna ina da magana da kai. Yace, ya kai Abu Zarr, yaya zaka yi ran da aka kore ka daga garin na Madina, ya zaka yi? kana cikin al'umma ana zaune lafiya wani shugaba kai zai ce ka bar gari yace sai in dawo masallacin nan naka ya manzo Allah in kwanciya ta yace to idan kuma ka zo kwanta a masallaci aka ce masallacin ma ka fita fa yace a nan kuma ba ta yi ba zan zara takobi na sai inda karfi na ya kare annabi ya ce mishi to kai haka kar ka sake kai haka yace idan aka kore ka daga gari ni mai gidanka manzo Allah sai sama na umurce ka ka bar garin ka koma gefe ka je ka zauna a zauna lafiya da kai to lokacin da yazo an rababa bayan rigingimin da suka faru har aka kai ga ya fita daga gari ya koma kauye sai yake ƙara tuna wa daliban shi yana cewa oh kaga abinda annabi yake gane muna ashe da gaske ne wannan abin zai faru kuma haka din yanda annabi mishi umarni haka ya hakura ya fita ya bar gari ya koma an rababa anan ya rayu har ƙarshen rayuwarsa Allah ya gafarta masa Allah ya ƙara masa daraja dan annabi ya ce mishi zai rayu shi kadai ya mutu shi kadai kuma mu'minai su yi mishi sallar gawa to bayan rasuwarsa kuma sai ga su Abdullahi dan Mas'ud da tawaggarsa za su je Umara suka tsaya suka yi mishi jana'iza Allah ya ƙara musu yarda ga baki ɗin su wa haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba kenan ko qala haddathana Abdullah ibn Idris wannan haddathana ibn Idris afwan wannan Abdullah dan Idris ne an Shu'ba daga al-Imam Shu'ba ibn al-Hajjaj an Abi Imran al-Jawni Abu al-Jawni sunan shi عبد الملك ابن حبيب البصري يا رسول الله دا 28 ان عبد الله بن الصامت ان ابي ذر قال ابو ذر يجي اوصاني خليلي ان اسمع واطيع ان اسمع واطيع كجي كما كاي بيايا wannan hadisin yana nan a cikin sahih muslim da wannan lafazin nashi kuma da wannan isnadin ne ma ta hanyar wato Abubakar ibn Abi Shayba amma zuwa ga Abu Kurayb zuwa ga Abu Kurayb haka nan al-Imam Ahmad ma ya rawaito shi ta wata hanya haka nan Ibn Majah wa haddathana Abu Bakr qala haddathana Yahya ibn Adam malam Abu Bakr dan gidan Abu Shayba yace daga malam Yahya ibn Adam ibn Sulaiman al-Umawi qala an Zuhair ibn Muawiya an Mutarrif an Abil Jahmi daga Abul Jaham Abul Jaham yace an Khalid ibn Wuhban an Abi Dharr al-Ghifari Abu Dharr al-Ghifari Khalid ibn Wuhban majhuli ne ba a san shi ba Abu Dharr al-Ghifari yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace man faraka al-jama'ata aw al-islama wanda ya fito na fito ya rabu da musulmai ya rabu da tawagan musulmai faqad khala'a ribqatal islami min ulqi ya warware alƙawarin musulunci igiyar musulunci daga wuyarsa wannan hadisi yana cikin musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal kuma duk da isnadin shi da ƴar matsala amma dai zai zama hasanun fi shawahid saboda ma'anar shi ta tabbata wa haddathana al-Anbari qala haddathana Muhammad ibn Fudail an Mutarrif daga Mutarrif ibn Tarif kenan wannan ibn Tarif al-Harith an Abi al-Jahm daga Abul Jahm wancan Abul Jahm da muka shine Sulaiman ibn al-Jahm an Khalid ibn Huban wanda yake da matsala din can ana Abi Dharr qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man khalafa al-jama'ata nahwahu irin wancan isnadin dai kaman wancan din ne aka maimaita shi wa haddathana Uqbah ibn al-Mukrim qala haddathana Mu'alla ibn Asad al-Ammi malami ne daga cikin wato kibarul a'immatul hadis ya rasu 218 yana da taqaddumi wajen rasuwa قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد الواحد ابن زياد شي كوم يجي daga Asim ibn Kulayb ibn Shihab al-Jarmi ya rasu 137 yana da hadisi a cikin Muslim da al-Kutubul Arba'a shi kuma yace haddathana Salama ibn Nabata lam yuwathiqhu illa ibn Hibban ne kadai ya amince da shi kuma kamar da aka shafa da akwai wato takatsantsan da malamai suke yi game da irin wannan amincewa da Ibn Hibban ke kadaituwa da ita wanda kuma za a bincika sai a tarar shi ma bai wani zance gamsashe ba shine ruwaito mana anan daga Abu Dharr al-Ghifari kala yace kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce masa ati isma wa ati liman kana alaik kaji kuma ka gaska ka saurara kai da'a ga wanda ke sama da kai wannan hadisi ya inganta matanansa duk da isnadin yana da matsala wa haddathana Abu Yahya Muhammad ibn Abdurrahim al-Bazzar kenan qala haddathana Rawh ibn Ubadah ta Abul Ala'i daga cikin rijal ne da suke da hadisi a cikin kutubu sita gaba daya حدثنا حماد بن سلمة حماد بن سلمة ابن دينار الإمام عن جبلة ابن عطية مالا جبلة ابن عطية الفلسطيني الإمام النسائي يا كأيتو ذا رواية حديثا عن ابن محيريز شيني عبد الله ابن محيريز أم معاوية دق سيدنا معاوية دان أبو سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم دق مزال الله صلى الله عليه وسلم يجي إن السمع إن السامع المطيع لا حجة عليه lalle wanda ya saurara wa shugabanni ya musa da'a ba za a kama shi da laifi ba Allah ba zai kama shi da laifin abin da shugabannin suka yi ba wa inna sami al'asi la hujjata la wanda kuma yaji amma yake yin biyayya to ba yi da hujja akan kin yin biyayya ba a kama shi da laifi ranar alkiyama wannan hadisi ne sahihi isnadi ne sahihi al-Imam Tabarani ya rawaito shi da Ahmad dan Hanbali a cikin littafin sa al-Musnad da kuma Tabarani har ila a cikin al-Kabir وحدثنا الفضيل ابن سهل wannan sunan da aka ambata anan al-Fudail ibn Sahal kuskuren inji ne amma sunan malamin al-Fadl ne al-Fadl mukabbaran walaysa musaggaran al-Fadl ibn Sahal al-A'raj Abu al-Abbas al-Baghdadi Abu al-Abbas al-Baghdadi babban malami ne cikin thiqatul muhaddisin ana mai take da thiqatun hadhiq gogaggen malami ne rasulullah 255 bayan hijira yana da hadisi a cikin al-kutubul khamsa sun yi riwaya daga gare shi kai tsaye in banda ibnu maja to shine daga malam yahya ibnu adam shi kuma daga abubakar ibnu ayyash malamin qira'a din nan daga asim ibnu abin najud mai tilawa ana bi salihin hadithaini daga abu salihin samman ya karanta mana hadisi guda biyu أحدهما عن أبي هريرة والآخر عن معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نوجه معاوية شيني تشيوا نبي أشي من مات وليس عليه إمام مات ميتة جاهلية وند يموت بيك أركشن ونشوغ بنشي يموت موت ورما غزنشي سبحان الله وانا حديثي حسن سبودا آسن ابن أبي النجود صدوق ني له أوهام وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا شاذان سننشي الأسود ابن عامر أبو عبد الرحمن الشامي نزيل بغداد يرس شكات ريبي دا تقوص باين هجرة ينا دا حديثي أتكين الجماعة الستة سننشي كنان الأسود ابن عامر أما أنا تشمش شاذان وعلي بن حفص متم بيكنا أن شريك سبين لك شريك ابن عبد الله القادي أنا عاصم بن عبيد الله لك عاصم بن عبيد الله ابن عاصم أنا عبيد الله بن عامر بن ربيعة أنا أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبيتي من مات ولا طاعة عليه مات ميتة جاهلية ومن خلعها بعد عقده إياها لقي الله ولا حجة له وندي يموت ba yi da da'a da biyayya ga wani shugaba ya mutu a irin tamaguzanci wanda kuma yana karkashin wata biyayya sai ya tawaye ya cire rigar biyayyar to wannan zai gamu da Allah ba yi da hujja wannan isnadi ne da'ifi saboda Asim ibnu Ubaydillah ibnu Asim da'ifi ne da kuma raunin da aka sani na su'ul hifzi wanda yake tare da Sharik ibnu Abdullah Imam Ahmad ibnu Hanbal ya rawaito hadisin da Abdul Baqi Sanani a cikin musnadinsa a cikin abin nan dinsa wato al-musannaf dinsa شما يرويتوش وحدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا راشد بن داود أن أبي أسماء عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بلالا فنادى إن الجنة لا تحل لعاص دقى هشام بن عمار ابن نصير السلمي ربما لم يكن من دمشق ربما لم يسوسي يا رسول ربيدا أربعين دبير shi kuma yace daga Isma'il ibn Ayyash wala Isma'il dan Ayyash daga Rashid ibn Dawud al-Barsami abul Muhallab wanda Imam an-Nasa'i ya kaddace da riwayarsa shi kuma yace daga Abu Asma'a baban Asma'u sunan shi Amr ibn Marthad ar-Rahabi ar-Rahaba din wani dan kauye ne daga cikin kauyuka dake gefen garin Bagada garin Dimashqa an Sauban daga wannan bararren bawa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Thauban radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam yace annabi sallallahu alaihi wasallam amara bilalan ya umurci sayyidina bilalu yaje ya shiga cikin mutane cewa innal jannata la tahillu li asi wannan hadisi yana da wata kissa sananniya annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi da zango a wani waje sai yace zamu kwana anan yace ana yin wata iska wata guguwa kada wanda ya motsa daga nan wajen sai na bada umarni sai aka samu wani mutum ko wasu mutane guda biyu sai basu ji ba suka tashi suka hawa abun hawan su suka yi kunnan oshe guke nan za a ce ko suna shiga cikin hanyar kuwa iskan nan guguwa ta yi wuji-wuji da su ta fada su da wani dutse suka mutu shi da ga annabi sai annabi ya ce innal jannata la tahillu li asi inda dai yake hadisi ne wanda yake yana da rauni ta fuskar isnadi wasu malamai sun hassana shi saboda shawahidu din sa Imam Ahmad ya rawaito shi da Tabarani amma Sheikh Al-Albani a cikin Ad-Da'ifa cikin lamba hadisi na 2900 da lamba 87 shi ya karkata zuwa ga raunin sa almuhimmi dai asalin abin da hadisi ke kawo na ka'ida ta ubun biyayya to tabbatacce ne koda shi ake bance bai tabbata ba amma ka'idar da yake magana akai a jumlace tabbatacciya ce wallahu a'lam wa da sanadu haib mun ji shi a nan kurkusa Abdurrahim ibn Ibrahima حدثنا ابن وهب مالك عبد الله بن وهب شيخ الاسلام رحمه الله عليه يتي حدثني ابو هاني ابو هاني ان سننشي حميد ابن هاني المصري ينا ده حديثي a cikin muslim da al arba'a da bukhari a cikin al adab al mufrad shi kuma yace daga amr ibn malik al juhani daga fadala ibn ubayd fadala ibn ubayd an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace thalasatun wasu mutane guda uku la tasal anhu kar kai ma yi tambaya game da al'amarin su wato suna cikin matsala daga cikin su rajulun farqal jama'ata mutumin da ya rabu da jama'a ya fita cikin al'umma yayi tawaye wa asa imamahu ya saba wa shugabansa wa mata asiyan har ya mutu akan haka waga nan kamar mutane ne aka ambata ya ambata sauran a cikin riwayar cewa wa abdun abik da bawa wanda ya gudu har ya mutu yana mai gudu ma ubangidansa na uku wa mra'atun ghaba anha zawjuha da mata aure wanda mijinta yayi tafiya ya tafi kwadago ko aikin gwamnati ko aikin soja ko wani abu makamancin haka wa qad kafaha mu'unata hayatiha ya kuma tanadar mata duk abin da ya kamata da bukata na rayuwa annabi yace fa tabarrajat ba'du sai tana fita yawo bayan sa bata zama bata tsari sai ta ga miji baya nan to wannan ba karka tambayi girman zanubinta karka tambayi girman zanubinta ta ga miji baya nan kuma duk abin da ake nema ya kawo ko kuma ana kawowa akai akai duk wata zata ji alert tayi abin da zata yi amma kuma kullun yawo gidan kawaye anguwanni wata ma haurin da ake shashanci to wannan kaka tambayi girman zulubuta a wata riwayar daban kuma an kara da kuma wa rajulun naza allaha da mutumin da ke da jayayya ga Allah ridaahu yake jayayya da bargon Allah shine wanda yake da girman kai da mutumin da yake da girman kai sannan kuma wa rajulun shakka fillahi da mutumin da yake da shakka game da Allah wa qanata min rahmati shine ne yake cire daga rahama Allah yace duk waɗannan karka tambayi girman zanubin su kaga akalla mutum biyar kenan da mai saba wa shugaba da wanda yake ainihin wato gujajje bawa da mata wanda bata zaman aure in ta ga mijinta baya kusa ta dinga yawo cewa can banza da kuma mutumin da yake da girman kai da mutumin da kuma yake cire rai daga rahama Allah duk waɗannan annabi yace kar kai ma yi tambaya game da girman sha'anin zanubin su da mummunan makomansu Allah ka tsare wa da sana Amr ibn Usman ibn Sa'id ibn Kathir al-Himsi an hadathana Isma'il ibn Ayyash Isma'il ibn Ayyash malamin nan na kasar Sham Isma'il ibn Ayyash ibn Sulaim al-Himsi qala hadathana Sharhabil Sharhabil ibn Muslim wa Muhammad ibn Ziyad mutum biyun nan qala su bin suka ce sami'ina aba umamata mun ji malam abu umamata albahili ya kure yana cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yace ni kuma naji manzon Allah yana cewa innahu la nabiyya ba'di kun sani babu wani annabi a bayana inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala ummata ba'dakum saboda haka babu wata al'umma ta wani annabi a bayan ku tunda ba za a yi wani annabi balantana a sama al'ummarsa ala ina jan kunnanku ina muku nasiha fa'budu rabbakum ku dage wajen bautar ubangijinku dage wajen tauhidi da bautawa Allah wa sallu khamsakum ku dinga sallah biyar ba daga kafa ba ji ba gani wa abudu rabbaka ta yake kale ki wa sumu shaharakum kuma ku dinga azumi din ramadana idan ya zage ku yi azumi lahiyal wa addu zakata amwalikum sannan ku dinga bada zakkar dukiyoyinku ya ku masu kuɗi sawun dukiya ce ta kuɗaɗe ko ta kayan noma ko ta dabbobi da sauran abin da ake wa zakka tayyibatan biha anfusukum ya zama kuna bayarwa cikin jin daɗi ba kuna ganin an zalunce ku ko ba a kyautata muku ba tsakani da Allah ya zai a ce kaza ko kuma wanda ma sai an yi da gaske sai hukuma ta kwata da karfin tsiya kakka zama haka yace wa tiu umara'ukum sannan kuma ku dinga yi wa shugabanninku biyayya tadkhulu jannata rabbikum za ku shiga aljannar ubangijinku kun kunyi wannan za ku shiga aljannar salin alin wannan isnadi ne sahihi rijaluhu thiqat ibn da shurahbil ibn muslim fa huwa saduqun fihi li kuma za mu ga an gwama shi anan da Muhammad ibn Ziyad al-Himsi wanda shi kuma thiqa ne al-Imam at-Tabarani ya ruwaito wannan hadisi a cikin al-Kabir haka na Imam Ahmad ibn Hanbal haka na Ibn Hibban a cikin sahih dinsa haka na Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi dukkanin su ruwaito daga Abu Muhammad al-Bahili daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wa haddathana Abu Bakr qala haddathana Waqi'un an Shu'ba an Yahya ibn Husayn an jaddatihi Umm al-Husayni qalat سمعت رسول الله صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو يخطب وهو يقول إن أمر عليكم عبدا حبشيا مجدعا فاسمعوا وأطيعوا إذا قرأ بكم كتاب الله كتاب الله دقى أبو بكر ابن أبي شيبة دقى وكي ابن الجراء الرؤاسي دقى مالا شعبة ابن الحجاج العتكي شيخ الإسلام daga Yahya ibn Husayn al-Bajali malam Yahya ibn Husayn al-Bajali tabi'i ne yana da riwaya a cikin Muslim da Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Majah banda Bukhari banda Tirmidhi daga an jaddatihi Umm al-Husayn daga kakarsa wannan iyakacin sunanta da aka sani kenan Umm al-Husayn al-Ahmasiyya iya sunanta da aka sani kenan kamar da Ibn Hajar ya ambata a cikin al-Isaba an ce da kakar wani ummul husaini kakar yahya dan husaini kaga wato mahaifiyar ubansa ne kenan husaini din shi jikanta ne na wajen da namiji amma ba a san asalin sunanta ba kuma wannan ba cutarwa bace ga isnadin tunda sahabiya ce tana daga cikin sahabbai mata da suka yi aikin hajjin bankwana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ta ruwaito maganganu da yawa akan abin da ta gani da abin da ta ji annabi sallallahu alaihi wasallama ya fada to shine aka mana tsakure a cikin shi anan hadisin asali yana cikin sahih muslim idan kuma za ka ganshi a cikin kitabul imara hakanan a cikin littafin ibnu majah shi ma ya ruwaito shi hakanan al-imamu ahmad ibnu hanbal ya ruwaito da wasu malamai daban kamar shi kanshi wannan malami a cikin al-ahad wal masani duka su ruwaito hadisin cewa tace naji annabi sallallahu alaihi wasallam a hudubar da ya aikin hajjin sa yana cewa wa in ummira alaikum abdan habashiyan mujaddan imma an sanya muku bawa bakin fata mai yankakken hanci fasma'u ku saurare shi yana magana wa atiu in ya bada umarni ku yi biyayya idza qara'a bikum kitaballahi matakar ya karanta muku littafin Allah wato indai abin da ya fada daidai ne ya dace da shari'a to kuma ya da'a dama da'ar ana yin ta ne gurgudan abin da ya dace da shari'a banda wanda ya saba wa shari'a wa haddathana Abu Bakr qala haddathana Waqi'un an Yunus ibn Abi Ishaq an al-Aizar ibn Hurayth al-Abadi an Umm al-Husayn al-Ahmasiyya qalat wannan isnadi ha ila daga Abu Bakr ibn Abi Shayba zuwa ga Waqi' ibn al-Jarrah ta hanyar Yunus ibn Abi Ishaq as-Sabi'i daga al-Aizar ibn Hurayth al-Abadi to wannan shine ake da maganganu akan sa an Umm al-Husayn daga Umm al-Husayn da yake shi ma wannan isnadin fa bai da wani matsala insha Allah. Take cewa sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa alaihi burratan multaffan biha. Nabi sallallahu alaihi wasallama naji shi yana fada a lokacin ya lulluba da wani wato bargo wa huwa yaqulu naji yana fadin cewa in umira alaikum abdun habashiyun idan an sa muku bawa wanda yake bahabashe mujaddaul mai yankakken hanci fasma'u lahu ma qara'a bikum kitaballahi azza wajal ku saurare shi matukar yana karanta muku littafin Allah ubangiji madaukakin sarki wannan isnadi ne sahihi rijalu muslim musannaf wannan ya ruwaito shi shi kanshi al-musannaf wa tumalan ibnu abi asim a cikin al-ahd wal mathani haka na ahmad ibnu hanbali haka na at-tirmidhi a cikin jami'u tirmidhi al-imam an-nawawi da yake sharhin wannan wazan yake cewa ma'anahu ma damu mutamassikina bil islam cewa idza qara'a bikum kitaballahi matukar shugaban yana ruko da musulunci waddu'a ila kitabillahi yana kira zuwa ga alqur'ani ala ayi halin kanu fi anfusih ko mutanen kirki ne ko mutanen kirki bane in dai umarnin da suke yi da hannun da suke bi saba wa shari'ar musulunci wato za a bi shine ma'anar wannan wajen su a karankin kansu ko mutanen kirki ne ko mutanen kirki bane in dai basu umarni da abin da ya saba wa littafin Allah ba to za a musu biyayya wannan kuma ita ce kaida da ake tafiya akai tuntuni haka nan al-iyad al-qadi iyad da yazo yana fassarawa yace fihi ما يلزم من طاعة الأئمة إذا كانوا متمسكين بالإسلام. وأنا حديثنا نونا لازم تنبيه قشوة قبني ما تكرسنا ركو دا مسلنشي والدعوة لكتاب الله تكرا زوا القرآن كيف كانوا كويا ياسكي في أنسابهم وأحوالهم تفسكر دنغن تكسو دا دبي أسو بايتاتي أبن نمابا كوزالنشي سكي ko adalci suke inda umarnin da suka yi bai saba wa na Allah ba to za a yi idan ya saba wa na Allah to nan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq Allah ka samu dace malin ya sake cewa haddathana hudbatu qala haddathana mahdi ibn maimun an ghailan ibn jarir an ziyad ibn rabah an abi huraira an annabi sallallahu alaihi wasallama daga hudbatu ibn khalid al-qaisi ta hanyar mahdi dan maimun daga Ghailan ibn Jarir malam Ghailan yace daga Ziyad ibn Riyah daga sayyidina Abu Huraira radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallama manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yace man kharaja min at-ta'ati wa faraqa al-jama'ata mata mitatan jahiliyatin jahiliyatan wanda di ya fita daga da'a shugabanni ya rabu da al'umman musulmai ya zama dan tawaye dan tawari to wannan in ya mutu a haka ya mutu mutuwa ta maguzawa wannan hadisi ya gabata a can baya kuma can farko hadisi na lamba 90 da kuma lamba 91 ya gabata dai dai wannan hadisi jama'a za sai ka gaji da jin so wannan hadisi sai ka ce ya laita hu sakat me yasa ba zai fassa haka ba fadi yake ka dai ji su ga sanan ba iyaka duka akan wato tafarkin ahlus sunna na biyayya ga shugabanni matukar basu umarni da abin da ya saba wa alqur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba koda shugabannin nan azzalumai ne koda macuta ne koda masu son kai ne koda marasa kirki ne koda marasa kyakkyawar dangantaka ne ku kuna ganin kun fi su dangantaka ko asali ko kabila ku tafi tasu ko kun fi su cancanta da shugabanci duk wannan ba abin lura bane abin lura kawai umarnin nan ya saba da shari'a ko bai saba ba in bai saba shari'a ba za a musu biyayya qala haddathana yusuf ibn musa qala haddathana abdurrahman ibn migra an al-a'mash an habib ibn abi thabit qala kunna julusan inda mujahidin wa ma'ana maimun ibn abi shabibin wa abu salihin fa haddathana abu salihin an abi hurairata qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama man ata'ani faqad ata'a allaha wa man asani faqad asallaha wa man ata al-amira faqad ata'ani wa man asal amira faqad asani wannan hadisi ne ingantacce jama'a isnadin shi sahihi ne duka mazajin shi kamar mazajin bukhari ne in banda abdurrahman ibn migra wanda shi kuma ibn hajar yana cewa saduqun ne to kulli ma fi hadisi ya al-a'mash an yi magana akan hadisin sa daga a'mash to amma anan ya samu mutaba'a anan wajen saboda haka za mu ji mu tabara a gaba malam zai ambace ta saboda haka babu iskali a nan yadda yake daga Amash din Amashi kuma daga Habib ibn Abi Thabit mala Habib yace kunna julusan inda mujahidin mun kasance ma zauna tare da Mujahid ibn Jabar wa ma'ana Maimun ibn Abi Shabib da Maimun ibn Abi Shabib wa Abu Salih Abu Salih As-Samman kenan sai Abu Salih yace sai Habib yace fa haddathana Abu Salih mala Abu Salih sai ba mu hadisi cewa an Abi Hurairata daga sayyidina Abu Huraira radiyallahu anhu qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace manzon Allah yace man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asa Allah wanda yayi annabi sallallahu alaihi wasallama da'a to yayi wa Allah da'a ne wanda duk ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ya saba wa Allah duk abinda annabi ya umarni to kuma abinda manzon Allah ya umarni ne shi sa babu dabbanci da jahilci irin abinda ƴan kalakata suke wasu ba ruwansu da abinda annabi ya umarni ko ba ruwansu wasu umarnin Allah kawai zalla to ai umarnin annabi sallallahu alaihi wasallama umarnin Allah ne ko ba a san sakon Allah din ba sai ta hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan wani salan bata ne da shedan ya kawo mutane jahilai dan kawai ya riba ci karin jama'a da zai halakar Allah ka tsare mu daga halaka yace wa man ata al-amira faqad ata'a wanda diyema shugaba da'a to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya da'a wa man asal amira faqad asali wanda ya saba wa shugaban da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi da shugabancin sa shugaban da musulmi suke da shugabancin sa to wannan ya saba wa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama wannan hadisi kamar yadda muka ji hadisi ne sahihi isnadin sa ya tabbata Ahmad dan Hanbali ya rawaito shi da Ibn Abi Shayba a cikin musannaf din sa da Ibn Majah a cikin sunan din sa Sheikh Al-Albani da yazo magana a cikin wannan hadisi yake cewa isnadin shi sahihi ne akan sharadin Bukhari da Muslim sai dai Al-A'mash idan ya ji shi daga Abu Salih to domin akwai yuwar yayi tadlisi ana jifa sa da tadlisi saboda yace wa yu'akkidu tadlisahu anna ibn Migra adkhala bainahu wa bain Abi Salih Habib ibn Abi Thabit lima sabaqat al-isharatu ilayhi min da'f ibn Migra fi al-A'mash yace abinda yake kara karfin yuwar akwai tadlisi saboda zamu ga cewa wannan malamin mai suna Abdurrahman ibn Migra dake riwaya daga A'mash ya saka Habib ibn Abi Thabit tsakanin A'mash da wani da Abu Salih domin riwaya A'mash daga Abu Salih Samman akwai tadlisi a cikin ta amma nan an ambaci mutumin dake tsakanin su saboda haka ba za a ji tsoron wancan abun ba da kan shi Albani sai ce lakin al-hadisa sahihun ghayatan hadisin dai ingantacce ne iyakacin ingantacce saboda mene yace da an faqad rawahu jam'u min at-tabi'in an abi hurairata kama sayati malamai da yawa sun tushe daga abu huraira kamar yadda zaka ji lambobin da suke gaba da wannan lamba din lamba ta 1100 da ta lamba 1101 wanda zamu ji su anan gaba insha Allah gashi nan da yace haddathana hudbatu ibn khalid al-qaisi qala haddathana hamad ibn salama ibn dinar an ya'ala ibn ata daga ya'ala ibn ata an abi alqama to kaga wani tabi'in daban can abu salih ko tabi'i na farko don kuma ga abu alqama daga sayyidina abu hurairah radiyallahu anhu qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asa Allah wa man ata'a al-amira faqad ata'ani wa man asaa al-amira faqad asani wal amiru nabi yace kaga shugaba da kake ganin shi mijannun kariya ce almijan shine shield garkuwa shugaba garkuwa ne ga mutane kariya ce gare su wannan hadisin yana cikin sahih muslim da lafazin shi dinnan haka na Ahmad dan Hanbali ya ruwaito shi haka na Imam an-Nasa'i haka na Abu Dawud at-Tayalisi a cikin musnadin sa haka nan Abu Awana a cikin mustakhraj wa haddathana Salamah ibn Shabib wa ibn Kasib qala subin suka ce haddathana Abdurrazzaq as-San'ani ken am Ma'mar daga malam Ma'mar ibn Rashid as-San'ani wannan wanda dan kwali ya jahuda din ko an Zuhri daga al-Imam Muslim ibn Shihab az-Zuhri an Abi Salama daga malam Abu Salama ta dan Abdurrahman dan Auf kaji tabi'i na uku kenan yanzu kaga hadisi ya samu sahabbai tabi'ai guda uku suroto daga Abu Huraira Sufa da Abu Salih السماء ده أبو القما ده أبو سلمة ده عبد الرحمن قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم yace manzon Allah ne yace inji Abu Huraira man ata'ani faqad ata'a Allah wa man ata'a amiri faqad ata'ani wanda ya bi ni to Allah ya bi wanda ya mu shugaban da nan da biyayya shugaban da nan da biyayya to ni ya bi wa man asani faqad asallaha wanda ya saba mini ya saba wa Allah wa man asa amiri faqad asani wanda ya saba wa shugaban da nan da ya saba mini wannan isnadi ne wato tabbatacce in banda malaman shi Ibn Abi Asim wato Salamatu dan Shabib da Yaqub ibn Kasib wadanda su kuma ba su kai matakin thiqat ba sai dai a ce saduq ne su wa da sana Abu Musa ala da sana Makki ibn Ibrahim an ibn Jurayj an Ziyad qala haddathani Zuhri an Abi Salama wannan ma kaga daga Abu Salama ibn Abdurrahman din hanya ce irin waccan an Abi Hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah yace man ata'ani faqad ata'a Allah wanda yayi mini biyayya to Allah yayi mini biyayya wa man asani wanda ya saba mini faqad asallaha ya saba wa Allah wa man ata'a amiri faqad ata'ani wanda yayi mini shugabana biyayya to ni yayi mini biyayya wa man asa amiri wanda ya saba wa shugabana faqad asani to ni ya saba mawa wannan hadisi shi ma yana cikin sayo Muslim cikin Kitabul Imara Ahmad dan Hanbali ya ruwaito shi da Nasa'i duk sun ruwaito shi ta hanyar Ibn Jurayj din nan sannan ta wata fuska daban kuma Bukhari da Muslim ma sun ruwaito shi zuwa ga ta hanyar Hammam zuwa ga Abu Huraira radiyallahu anhu kaji hanya ta hudu kenan saboda hadisi ne tabbatacce zai ci gaba da kawo mana waɗanda suka ruwaito shi ta wannan hanya akalla yanzu mun samu mutum قال حدثنا الحسين ابن علي قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي ان عثمان ابن قيس الكندي ان ابيه ان علي بن حاتم قال قلنا يا رسول الله علي بن حاتم رضي الله عنه يجي من تنبئ من زم الله صلى الله عليه وسلم يا من زم الله لا نسالك عن طاعه من اتقى وبما جن وني دعوا سي من يتنبيا game da yin da'a ga shugaba wanda yake mutumin kirki wannan babu sabani shugaba ne mutumin kirki ne bin Allah nagari wanda yake taimakon al'umma yake shugabanci da adalci wannan kowa baya musu game da za a mai da'a walakin man fa'ala wa fa'ala mu matsalan mu wanda yake rashin mutunci yake zalunci yake kama karya yake nepotism yake san kai yake asara yake duk abin da yaga dama na magudi da murdiya da cutarwa da kisa da duk abin da zaka yi talawa amma dai musulmi ne ya zamu yi da shi fa zakara sharra shine mai tambaya yace ya ambaci duk nau'in sharruri da ababan rashin kirki da shugabanni suke fa qala sai annabi yace ittaqullah ku da ku tsoron Allah wasma'u wa ati'u ku ji ku saurara wa shugabanni kuma idan sun muku umarni ku yi musu biyayya wannan isnadi yana da rauni saboda Uthman ibn Qais din can Uthman ibn Qais al-Kindi majhuli ne Ibn Abi Hatim ya ambace shi bai ambaci wato nagarta ko aka santa daga gare shi ba haka nan Ibn Hibban ya amince da shi irin wannan kamar yadda muka sha fada mafi karanci a ci hadisin shi hasan ne fi shawahid ba za a abin nan ba za a karbi tafarrudin sa ba to amma kaga magana ce ba sabuwa ba ita ce dai maganar da muke ta ji dai ake ta nannagata ake ta nanata ta ba ji ba gani Allah ubangiji ya samu dace wannan hadisi kamar yadda muka yi ta ambata jama'a sune manhajin da ahlus sunna suka gudana akai wajen mu'amala da shugabanni inda yake zaka ga hadisan suna da wahalar sha'ani a gun mutane mutane ba sa son su ba sa son jin su ana ganin kamar ba haka ya dace ba ba haka ya kamata ba amma dai dole hakan dai haka din eh dole a ce da mijin iya baba ya aka iya da ya aka iya da shi da ta riga ta auro shi ko ya girme ga haka zaka ce mishi baba idan mamanka tana da budurar zuciya ta auro wani yaro ya ka iya Allah ya kyauta to za mu saurara nan insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi